mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmoud Bawumia da Right Honorable Andrew Michel, ƙaramin ministan raya kasa da Afirka ne suka jagoranci zaman tattaunawar a fadin shugaban kasa ta Jubilee Square dake babban birnin Accra. Da yake jawabi a wurin zaman tattaunawar, Dr. Mahmoud Bawumia ya yaba da gagarumin ci gaban haɗin gwiwa da aka samu a ƙarƙashin majalisar kasuwanci tsakanin Burtaniya da Ghana ko UKGBC a takaice tun lokacin da aka kafa ta. Yace manufarsa ga majalisar na rage shingen kasuwanci da inganta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin Ghana da Burtaniya ya kai ga samar da kuɗaɗen gudanar da wasu manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a faɗin ƙasar.
I have been so impressed with the accomplishments.
Na gamsu da nasarorin da aka samu cikin shekaru 6 da suka gabata a ƙarƙashin UKGBC. Idan ka dubi ayyukan a fannin samar da ababen more rayuwa alal misali sun kasance masu ma'ana sosai. Filin sauka da tashin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kumashi da na Tamale, akwai asibitin yankin Gabas, ɗakin haihuwa da kula da yara, asibitin koyarwa na Kumfa Anoche dake Kumashi, akwai kamfanin Aqua Africa Limited wanda ke samar da ruwa mai inganci ga garuruwa 16 a faɗin ƙasar da sauransu. Dr. Bawumia ya gode wa gwamnatin Burtaniya.
I would like to thank the UK government.
Ina so in gode wa gwamnatin Burtaniya saboda tallafi da take baiwa Ghana da haɗin gwiwar da muke gani daga kamfanonin masu zaman kansu da zuba jari da ake yi, kuma muna fatan yin aiki tare musamman yayin da muke tsara sabbin matakai a bangaren sauyin yanayi. Right Honorable Andrew Michel, ƙaramin ministan raya ƙasa da Afirka na Burtaniya, ya jaddada muhimmiyar rawar da majalisar ta taka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu.
And I know from my ministerial colleagues including Penny Mordaunt and Vicky Ford.
Na san daga takwarorin ministoci da suka hada da Penny Mordaunt da Vicky Ford waɗanda suka jagoranci zama na ƙarshe a London a watan Mayu, irin rawar da majalisar kasuwancin Ghana da Burtaniya ta taka wajen zurfafa dangantakar mu da juna da ƙara kasuwanci da zuba jari, gina haɗin gwiwa, samar da aikin yi, tallafawa ci gaba mai ɗorewa da kuma wadatar juna. Shin koya Ghana za ta tabbatar da ɗorewar wannan dangantakar idan aka yi la'akari da ɗumbin amfanin da Ghana ke samu musamman idan an samu canjin gwamnati? Tambaya da na yi wa masani akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim kenan.
Lokunta da yawa idan an kirkiro wasu ababa akan dai wannan yarjejeniya na wanga majalisi na kawo ma mutan Ghana amfanin da suke bukata, shi a ci gaba da shi. Amma dai sabon gwamnati ya zo kuma shi kuma gwamnatin kwai ta gwamnati na ga kaman abin ya karkata masu turawan suna manipulating ko exploiting namu arziki na kasa ta wurin kuma shaya duba a yi gyara. Amma na kyautata ta zato wanga majalisi ko an zo da sabon gwamnati za a yi kokari a ci gaba da aiki.
Ghana ce kasa ta hudu da Burtaniya ta fi shigar da kayayyakin kasuwancinta a ƙasa da hamadar Sahara, don haka Burtaniya ke da burin bunƙasa kasuwancinta da Ghana zuwa fam biliyan 1.4 nan da shekarar 2024. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.